Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Sayin da kwanaki kaɗan ya rage a fara azumin watan Ramadan, shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi duba ne akan farashin kayayyakin abinci a ƙasashen Ghana da Kamaru. Kada na ja ku da nisa, bari mu je ga wakilinmu na Kumasi Hamza Adam, wanda yake waya babbar kasuwar Kumasi. Domin jin farashin kayayyaki daga bakin ƴan kasuwa.
Sunana Fati, ina sayar da gujiya da shinkafa kayan awu awu. Da shinkafan nan sai da muna sayar ruwan shi 130, amma yanzu an kara, yanzu 150 haka muke aunawa. Ke da sai 130 muke sayar ruwa.
130.
Amma yanzu 150 muke aunawa. Don ma kawuna shi haka ba bai kai. Amma ko kawuna shi haka nan ma kafin ya kara ma kudin ma bai kai. Don kayan nan kullun ana karawa.
Yanzu kayan yayi tsada kwarai. Balle masara da bujiyanga. Kullu ana karawa.
Duba masara da farko nawa kuke sayar daya wato kota ku daya.
Dama she mu muna sayar shi 3 million yanzu wai 5 million. 5 million ga kudin lori ga wurin nikan. Ka kai wurin nikawa ba ka aje kuri ba. Ba su nikawa.
Na fahimta an ka kai gidan malkade kenan.
An kuka nika kuka zo kauna bai kai saboda kudin lori duka ya karu kai ya zo hakan gujiya hakan nan gujiya ma na sa kudi a so min gujiya an kara kudi kullu ana karawa
sai mu duba da farko sai ne kuke tar da ainihin gadan wato gujiya ke
farko muna sayin shi 5 million 6 million yanzu 8 million daga wurin ga kudin lori ga bagan na jarawa kafin ki jara ki sayar duka bai kai kudin da ya zama aikin mu da mun bari ya ma aikin kan ba kai ka bari shi sam
sai sunana mami ina kayan aure aure daga Babu Station yanzu waken nan yanzu hakan ga mani jiyan da muke sai 6 million yau sun ce muna kuma wai 7.5 sakaran jiyar Asabar yau Monday kuma da muka zo kuma wai sun 8 million yanzu ba mu san yadda za mu yi da kayan ba kai magana wai sai faya wadangan kuma na ajirangani
gwamma kenan
shi ajirangani muke zuwa mu dauko
ku nawa ne na gwamma
buhun nan dai yanzu kaman 4.5 kuka zo nan ga kuma ce tashi kan ga 4.9
to ga yanan nazo shago da ake sayar da kayan hada shayi kama daga Lepton da kuma madara na gungwani za mu ji ko ya farashin wato waɗannan kayayyaki suke
na la Hadiza ina sayar da Lepton da sikiri milk nido kama ID milk da ana sayar shi kaman 800
carton guda ke
yanzu kuma ya koma 1.1 ana cire guda 6 cedis kwaya daya kaneshin kuma ana cewa kwaya daya 4 cedis duka an kara
sai da farko nawa ake sayarwa
sai muna sayar shi 3 cedis shi kaneshin
to carton din fa
carton sai 62 cedis
yanzu sugar kuma nawa ne
yanzu 4 million
sai farko nawa ake
sayarwa sai farko muna sayar 2.2 million 5 cedis 2 million 10 cedis amma yanzu muna sayar shi 4 million ana auna konko guda 4 cedis 50 pesos duka muna kari kai
Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
to madalla yanzu kuma bari mu leka kasar Kamaru inda wakilin Muhammad Bashir Ladan ya jiwo mana farashin kayayyaki a babbar kasuwar Yaounde.
Jibril me zaka iya gaya mana kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da ita a nan kasar Kamaru a yanzu haka gashi kuma azumi ya gabato ya kudaden abubuwa suka kasance
to assalamu alaikum ɗan uwa ni dai dan kasuwa ne abin da zan faɗa kan kayan abinci gaskiya sai a hankali dauwa kaman kwa shekara baya biyun da ya wuce abu kaman flower da dai kun shi jaka 16 da shi fara Kamaru amma yanzu haka kam jaka 25 a wani gurin ma jaka 26 sefan Kamaru
mun kuma ketara gurin Malam Ibrahim Musa wannan da ke amfani da flower da mai da kuma kanto a kowace rana wurin yin kayayyakin abinci wanda aka fi kira a nan Kamaru da sunan makala shi kuwa ga abin da shi ma ya faɗa mana
to gaskiya kan batun tsadan rayuwa muna wahala saboda watanni uku da suka shige kan muna sayan flower a jaka 17 amma yau flower ta haura har jaka 25 kun ga haka nan kuma mu ba za mu iya ce za mu ƙara farashi akan abin kasuwan ba saboda in mun yi haka 'yan kasuwa juya mana baya za su
alal haƙiƙa tsadan rayuwa bayyananniyar abu ce a nan Kamaru, musamman kuma waɗanda suke sayar da nama wato mahauta a nan haka suma mun same su a nasu layin, kowannen su na kuka irin nasa. Sun nuna mana cewa
don mana labuche shafi fait que
yace shanu da suke tsayada a jika 350 ko 300 sun zama yanzu ana sayar musu da saniya daya a jaka 450 ko jaka 500 na kudin sefa. Batun saya a kilo kuma yayin da su suka zo suna sayarwa ne kowa a yadda ya ga dama. A wurin su alal misali nama ana sayar da wanda ba kashi kilo jaka 3, mai kashi kuma jaka
2 da 800.
Muhammad Bashir Ladan daga Yaounde na VOA Hausa a kasar Kamaru.
Masu sauraro a dan zamu da sai a cikin wannan shirin namu, dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin kuma Julia Discretion da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kar mu manta baya shine